reason harmonization is so important is because all scripture is from God.
Saboda kuwa maganar Allah littafi mai tsarki daga Allah yake.
God cannot lie.
Kuma Allah ba zai kariya ba.
Because of that,
saboda haka,
you can never say
ba za ka taba fada cewa
one verse is true.
Ba za ka taba fada cewa aya ɗaya yana da gaskiya
and overrules another verse.
Sannan kuma sauran ba haka ba.
Because it is all true.
Domin dukkan su gaskiya ne.
Every word that was given,
duk kalman da Allah ya bayar,
was given so that we could know.
An ba mu ne saboda mu san.
And so that we could learn additional things about God.
Saboda mu san waɗansu abubuwa game da Allah.
Never to correct what was said another place.
Ba an ba mu ne domin ya gyara wani bangaren littafi mai tsarki ba.
So when you read the scriptures,
so duk lokacin da ka karanta littafi mai tsarki,
and you read something that you think disagrees with something else,
duk lokacin da ka karanta wani abun da kana gani bai yi muwafaka da wani bangaren littafi mai tsarki ba,
you have to harmonize them.
Aikin ka shine ka ga yadda sun haɗe sun zama abu ɗaya.
Just like when somebody sings a song,
duk lokacin kamar yadda wani idan ya rera waka,
when somebody or when a group of people sing a song,
duk lokacin da mutane suna waka,
you have females singing at one level,
za mu ga mata muryansu daban,
you have males singing deeper,
maza kuma muryansu yayi da dan daban da na mata,
but they don't conflict with each other,
amma duk da haka akwai muwafaka,
they complement each other,
za mu ga akwai muwafaka sosai sosai.
That's what it means to harmonize.
Abinda muke nufi kenan ga fassarar littafi mai tsarki.
No confliction.
Babu ba sa gaba da juna.
But enhancement.
Amma kuma sukan haɗe su zama abu ɗaya.
So I want to give you a very simple example.
Zan ba da misali kamar haka.
From Matthew 19.
Bari mu je Matta sura 19.
Starting at verse 4.
Zan yi karatu daga aya 4.
And he answered and said to them,
ya amsa ya ce,
have you not read,
ashe ba ku taba karantawa ba,
that he who made them at the beginning,
cewa wanda ya halicce su tun farko,
made them male and female,
dama ya yi su namiji da ta mata,
and said for this reason,
ya kuma ce don haka fa sai,
a man shall leave his father,
sai mutum ya bar uwa ta sa,
and mother,
da uwa ubansa,
and be joined to his wife,
ya mannewa mata ta sa,
and the two shall become one,
haka su biyu nan su zama jiki guda,
so that they are no longer two,
har nan gaba su zama ba jiki biyu ba,
but one flesh,
ɗaya ne.
Therefore, what God has joined together,
abinda Allah fa ya gama,
let not man separate.
Kada mutum ya raba.
They said to him,
sai suka ce masa,
why then did Moses,
to don me Musa,
command to give a certificate,
yayi umurni a bada takardar kisan aure,
put her away, to put her away,
a kuma saki matar.
He said to them, Moses,
ya ce musu don taurin kanku ne,
because of the hardness of your heart,
don taurin kanku ne Musa,
permitted to you to divorce your wife,
ya yarda muku ku saki matanku,
but from the beginning it was not so,
amma ba haka yake tun farko ba.
And I say to you,
ina kuma gaya muku,
whoever divorces his wife,
kowa ya saki matarsa,
except for sexual
immorality,
and marries another,
ya kuma auri wata,
commits adultery,
ya yi zina kenan,
and whoever marries her,
wanda ma ya auri sakakkiyar,
who is divorced,
ya yi zina,
commits adultery,
ya yi zina.
That's clearly giving requirements for when a divorce is acceptable in the eyes of God.
Wannan a fili mun ga sharudan da aka faɗa idan akan maganar saki.
Except in the case of sexual immorality.
Sai ko idan akwai maganar zina.
And remember what I said before.
Ku tuna abin da na faɗa da farko.
To rightly interpret the passage,
har idan zamu yi fasarar littafi mai tsarki ba tare da
kuskure ba,
dole mu ga dukan labarin kungurungun.
What's the immediate context of the book?
Mu ga menene ake fada a sama.
The Pharisees came to him,
Farisawa sun zo gun Yesu Almasihu,
testing him,
domin su gwada shi,
and saying to him,
domin su gwada shi,
is it lawful for a man to divorce his wife?
Sun ce ko daidai ne mutum ya saki, ya bada saki ga matarsa,
for just any reason,
bisa kowane dalili.
So the immediate context,
so idan mun dubi labarin dake sama da kasa,
is this is not people trying to learn.
Mutane suna so su koyi.
These are people trying to trap Jesus.
Ba wai suna so su koya bane, suna so su sa ma Yesu tarko.
And what's the context of the book?
So idan mun dubi maganan dake ciki.
I said this yesterday.
Kamar yadda na faɗa jiya.
Matthew is a book.
Littafin Mata littafi ne.
That is explaining the gospel.
Da yana bayani akan bishara.
To the educated Jews.
Ga waɗanda suna da ilimi.
Not the common Jews.
Ba sauran talakawa ba.
But to the ones that have a lot more knowledge and understanding.
Amma waɗanda sun karantu sosai sosai.
Now let's read a parallel passage.
Idan muka dubi nasan.
Mark 10.
Musamman Markus sura 10.
In Mark 10.
A Markus sura 10.
Starting in verse 2.
Bari mu fara daga aya 2.
The Pharisees came and asked him.
Sai waɗansu Farisawa suka zo wajensa don su gwada shi.
Is it lawful for a man to divorce his wife?
Suka tambaye shi suka ce halal ne mutum ya saki matarsa?
Testing him.
Suna gwada shi.
So they're talking about exactly the same situation.
Saboda haka mu gane gwada shi ne suke so su yi.
And he answered.
Mu ji amsan shi.
And said to them.
Sai ya amsa musu ya ce.
What did Moses command you?
Me Musa ya umurce ku?
They said Moses permitted a man.
Suka ce Musa ya bada izini.
To write a certificate
a rubuta takardar kisan aure.
And to dismiss her.
A kuma saki matar.
And Jesus answered and said to them,
yes, ya ce musu,
because of the hardness of your heart,
don taurin kanku ne,
he wrote you this precept.
Musa ya rubuta muku wannan umurni.
But from the beginning,
amma tun farkon halitta,
of creation,
tun farkon halitta,
God made them male and female.
Allah ya halicce su namiji da ta mata.
For this reason,
don haka fa,
a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one
flesh.
So then they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let not man separate. In his house,
a cikin gidansa,
his disciples also asked him.
Sai almajiransa suka sake tambayarsa.
Again about the same matter.
Suka sake tambayarsa wannan magana.
So he said to them.
Sai ya ce musu.
Whoever divorces his wife.
Sai ya ce musu kowa ya saki mata ta sa.
Marries another.
Ya auri wata.
Commits adultery against her.
Zina yake yi da ta biyun.
And if a woman divorces her husband,
and
marries another, she commits adultery. So people argue that God is contradicting himself. In Matthew 19, he said, you can't divorce.
Yace babu yadda zaka yi saki ma zaka yi saki.
Except in the case of sexual immorality.
Sai ko idan akwai maganan zina.
In Mark,
a Markus kuma,
he says, if a woman, whoever divorces his wife and marries another,
yace a Markus kuma an ce idan mace ta yi rabu da mijinta ta auri wata,
commits adultery against her.
Wato zina ya faru kenan.
So in the case of sexual immorality,
so idan a maganan zina,
this is why the argument goes, in the case of sexual immorality,
wato idan akwai maganan zina,
Matthew says you can divorce,
amma da mun ga kamar an ce zaka iya bada takardar saki.
And Mark says you can.
Amma Markus zaka ga kamar an ce kada ai ba za a yi ba.
But you have to harmonize the passages.
So hakimu ne mu ga akwai muwafaka tsakanin dukan waɗannan.
Who's Christ talking to?
A wane ne Yesu yake magana?
When he says to the Pharisees,
sai ya faɗa wa Farisawa.
I guess I just answered the question. When he says to the Pharisees, except in the case of sexual immorality, he was speaking to the Pharisees. And Mark, who was he speaking to?
Markus kuma ga waye ke magana?
The disciples. After he was done speaking to the Pharisees.
Lokacin da ya gama zance da Farisawa.
So the order of events here.
So abin da zamu fahimta anan shine,
when you harmonize the two,
idan muka hade ya zama muka yi muwafaka da su,
is that the Pharisees come,
Farisawa sun zo,
they ask the question,
sun yi wa Yesu almasihu tambaya.
Jesus Christ says that from the beginning it was not so.
Yesu ya faɗa musu tun daga farko ba haka yake ba.
What God put together, what not man put together.
Abinda Allah ya hada haka da mutum ya raba.
And then he continued.
Sannan ya ci gaba.
And said, if a man divorces a wife for any reason.
Ya ci gaba da cewa duk mutumin da ya ba wa matar shi saki a takardar saki bisa kowane dalili.
Other than sexual immorality.
Yana aikata zina kenan.
Then he commits adultery against her and she commits adultery which
wato ya nuna tana halin zina shi ma yana rayuwar zina kenan.
They then leave the Pharisees.
They are rabu da Farisawa.
And the disciples then ask him again.
Sannan almajiransa suka mishi tambayan da Farisawa suka masa.
Really, is what you said to the Pharisees right?
Yalla bai abin da ka faɗa wa Farisawa haka yake?
And when he speaks to the disciples,
abinda kuma ka faɗa wa almajirai,
who heard what he said to the Pharisees,
wanda su almajiran sun ji yayin da yake bada amsa ga Farisawa,
including the exception of sexual immorality,
har ma hada da maganan cewa idan dai ba bisa dalilin zina ba,
he says yes.
Yesu yace haka ne.
They commit adultery.
Zina suke yi.
If they divorce for false reasons.
Idan dai an yi saki din bisa dalilin da bai kama ba.
His disciples had just heard the exception.
Dazu-dazunan almajirai sun ji abin da ya faɗa wa Farisawa.
There's no requirement for him to repeat it when he speaks to his disciples.
Babu dalilin da ya kamata ya maimaita yayin da yake magana da almajiransa.
Do you see how they fit together?
Mun ga yadda abin yayi muwafaka.
They harmonize.
Akwai muwafaka.
They never conflict.
Ba wai magana daban-daban bane.
People want to try to pit scriptures against scriptures.
Mutane sukan so su ga rashin muwafaka a cikin maganar Allah.
Like Romans 9.
Bari mu bada misali a Roma sura 9.
9 verse 15.
Sura 9 aya 15.
For he says to Moses,
domin ya ce wa Musa,
I will have mercy on him, whoever I will have mercy.
Wanda zan yi wa jinkai, zan yi masa jinkai.
And I will have compassion on him, whoever I will have compassion.
Wanda zan nuna wa tausayi, kuwa zan nuna masa tausayin.
So then it is not of him who wills.
Ashe kuwa abun bai danganta ga nufin mutum ko himma ta ba.
Nor of him who runs.
Ko himma ta ba.
But of God who shows mercy.
Sai dai ga jinkan Allah.
But then people read John 3.
Idan mutane kuma suka zo yayi sura 3 aya 6 sanannan wannan wuri.
For God so loved the world.
Saboda kaunar da Allah ya wa duniya.
That he gave his only begotten son.
Har ya bada makadaicin ɗansa.
That whoever believes in him,
domin duk wanda ya gaskata da shi,
should not perish,
kada ya halaka,
but have everlasting life.
Sai dai ya samu rai madawami.
And they go, well, Paul said in Romans,
sai a ce to kun ga abin da aka faɗa Romawa,
no one can come to the Father
ba wanda zai zo wurin Uba
unless he is called by God.
Sai ko idan Allah ne ya kira su.
Jacob I loved, Esau I hated.
Ina gaunar na gaunaci Yakub naki Isuwa.
But in John 3,
amma kuma a yayi sura 3
says whoever.
Yayi sura 3 na cewa ko duk wanda ya karbe shi.
Whoever believes.
Duk wanda ya gaskata.
In him.
Duk wanda ya gaskata da shi.
So they say, and because God says he desires men everywhere to repent.
Domin an ce nufin Allah ne kusan kowa ya zo ga tuba.
They say, therefore, it can't be Romans 9.
So what's that say? Saboda haka ba zai taba zama abin da aka fada Romans 9.
It has to be whosoever will.
Ya zama tilas ya zama duk wanda ya yi imani da Yesu.
They think you can put Jesus Christ.
Suna gani kaman zaka sa Yesu Almasihu
against Jesus Christ.
Yesu na gaba da Yesu.
But Jesus Christ is not the truth.
Amma Yesu Almasihu ba haka yake ba.
He is the truth.
Amma amin shi gaskiya ne tsagwaranta.
You cannot say the scriptures say opposite things.
Ba zaka taba samun inda maganar Allah na rashin muwafaka da juna ba.
You have to harmonize them.
Dole a samu muwafaka, akwai muwafaka. Aikin mu ne mu ga inda muwafaka yake.
Because the Lord our God is one Lord.
Domin akwai Allah ɗaya ne yayi sanadin rubuta littafin mazarki.
So how do you harmonize that?
To ta yaya za mu samu muwafaka?
Well, who can believe?
Saboda wani ya gaskata.
Only those who God calls.
Wannan ya rataye ne ga wayan waɗanda Allah ya kira su.
And all of a sudden the difficulties disappear.
Zamu ga duk inda kama akwai muwafaka din ya baje.
Yes, absolutely.
Wannan ya zama tilas.
Whoever believes in him.
Wannan ya zama da muhimmanci.
Shall not perish.
Ba za mu su halaka ba.
But have everlasting life.
Amma za mu samu rai na har abada.
But as it says in Ephesians 2.
Bari mu duba kamar yadda Afisawa sura ta
faɗa. Faith is a gift from God.
Wato ban gaskiya kyauta ce ta Allah.
Lest anyone boast.
Kada kowa yayi girman kai.
And how about God saying he desires men everywhere to repent?
Nufin Allah ne kowa a ko'ina ya kai ga tuba.
What's the other choice?
Menene kuma abin yi anan?
He would have to desire men everywhere to sin.
Ya zama tilas kowa ya yi tunanin amen ya kai ga tuba.
If he desired men everywhere to sin,
idan nufin Allah ne cewa kowa ya shiga halin zunubi,
then he is authorizing sin.
Wato ya nuna Allah ya yarda da rayuwar zunubi kenan.
He has commanded no one to sin.
Amma gaskiyan Allah ba ya so mu fadi cikin zunubi.
Even more than that,
fiye da haka ma,
sin is rejecting a commandment of God.
Zunubi yin fatali ne da dokan Allah.
It's not possible.
Ba zai taba yiwuwa ba
for God to command somebody to sin.
Ba zai taba yiwuwa ba Allah ya sa mutum cikin rayuwar zunubi.
Because as soon as he commands it,
domin idan hakan ya faru,
by definition it's not sin.
Allah ba zai taba sa mutum ya shiga halin zunubi ba.
Everybody knew murdering your son was sin.
Kowa sanin kowa ne cewa kisan ɗanka zunubi ne.
And then God says to Abraham,
sannan kuma mun ga a cikin littafin mazarki Allah ya faɗa wa annabi Ibrahim,
kill Isaac,
ka je ka kashe Ishaku.
And it stopped sin for Abraham to kill Isaac.
Kuma shi din ne ya hana Ibrahim kisan Ishaku lokacin da aka je hadaya.
So he can't desire men to sin.
So Allah ba zai tura mutum cikin rayuwar zunubi ba.
Or he becomes responsible for the sin.
Ko kuma ya kasance shi ne umul ubaisu isin sa mutum cikin zunubi.
It doesn't mean that he wants everybody to be saved.
Ba wai yana nufin kowa ne zai samu ceto ba.
But he gives no one permission to sin.
Amma ba ya sa kowane ɗan adam ga rayuwar zunubi.
All the pieces of scripture fit together.
Dukan bangarorin littafai mai tsarki, duk sassan littafi mai tsarki zamu ga akwai hamayya.
Nothing contradicts anything else.
Babu wani bangaren littafi mai tsarki da wani bangaren da suna gaba da juna.
So when you're interpreting scripture.
So duk lokacin da muke fassara littafi mai tsarki,
There's people who say when they teach hermeneutics.
Akwai wadanda suna da nawayar koyar da fasarar littafi mai zarki da ake ce da ita hermeneutics.
Let a clearer passage.
Bari inda yana da haske.
Interpret the less clear passage.
Ya haskaka inda akwai duhu duhu.
But that can be very dangerous.
Amma zai iya zama da hatsari.
The right answer is.
Ansa mafi inganci shine.
Harmonize all passages.
Ma sa dukkan sassan nasoshi su zama da hamayya, su zama abu daya.
So let's go back to the example that I used.
Bari mu ƙara komawa a misalin da na bayar dazu.
Why would Matthew?
Me yasa shi marubucin Matta?
Talk about the exception.
Yayi magana akan dalilin ko kuma hujjan da mutum zai bada littafin takardar saki.
Of sexual immorality.
Me yasa ya bada hujja akan laifin zina?
Divorce being allowed in the case of sexual immorality.
Yawa, me yasa ya bada wannan hujja cewa sai ko idan akwai laifin zina?
In Mark would not.
A littafin Markus bai sa wannan ba.
If you go back to context.
Idan mun je cikin labarin da Markus ya bayar gaba ɗayan shi.
The Pharisees.
Su Farisawa,
the intellectual Jews that Matthew was written.
Wato su masana da shi Matta ya rubuta musu wannan bishara.
When they say, when Christ says to them.
Lokacin da Yesu ya faɗa musu.
Because of the hardness of heart.
Saboda taurin kanku ne.
They would have understood what that meant.
Sun fahimci me yake kokarin faɗa.
They would have been much more likely to know Jeremiah 3.
Ba mamaki sun san ko menene Annabi Jeremiah yake faɗa a sura.
Because divorce isn't mentioned many times in scripture.
Domin a cikin littafi mai tsarki an yi ta ambaton batun bada littafi a min takardar saki akai-akai.
In Jeremiah 3 verse 6 it says that God divorced Israel.
Musamman idan mun duba a Irmiya sura 3 aya 6 zamu ga wurin Allah ya bada takardar saki ga bani Isra'ila.
So they would have had the context of what hardness of heart means.
So suna sane da wannan rubutu da aka yi a Irmiya na batun taurin kansu.
God called Israel to repentance.
Allah ya kira bani Isra'ila ga tuba.
To turn from their idolatry.
Su juya daga bautan gumaka.
From about 1470.
Kusan shekara 470.
Before Christ.
Kafin zuwan Yesu Almasihu.
To something like 750.
Zuwa har shekara 750 kafin zuwan Annabi Isa.
So starting with the golden calf.
Sun fara wannan tun lokacin da suka fara bautawa dan mariki na zinariya.
God had rebuked, chastised, done everything to stop Israel from committing
idolatry.
Before he finally gave a certificate of divorce.
Sai a ƙarshe duka bayan ya gaji sannan ya ba su takardar saki.
They would have had a context to understand what long suffering meant.
So waɗannan da aka rubuta musu Farisawan nan za su fahimci menene Yesu yake faɗa.
The common Jew.
Wato talakayin Yahudi.
The Pharisees had been saying for a long time.
Su Farisawa sun san wannan a lokaci mai tsawo.
Which is why in another passage.
A wani wurin kuma.
Peter says,
Bitrus ya ce,
in response to this statement,
Bitrus ya ce game da wannan koyarwa,
who would get married then?
Ya ce, to, idan haka ne gaskiyar magana, to waye ne kuma zai yi aure?
He's shocked at the idea.
Wato abin ya bashi mamaki.
That you can't just put your wife away because she just pleases you.
Abun ya ba ya zama mishi da alajibi cewa bisa kowane ba za ka iya sakin matarka ba.
So if you're teaching the common people.
So idan kana koyarwa ga talakan wato waɗanda ba su da zurfin ilimi.
Who all believe that if their wife burns their dinner.
Wannan zai zama musu da wahala.
They can get divorced.
Za su iya a ganin su saki.
You say to them.
Abin da kake faɗa,
you just say you're not allowed to get divorced.
Game da wannan kalman saki,
You don't spend time talking about exceptions.
Wato idan ga talaka ne ba za ka dauki tsawon lokaci kana magana akan hujja na ba da takardar saki ba.
That they wouldn't understand.
Domin ba za su fahimta ba.
Whenever you teach,
duk lokacin da kake koyarwa,
there's always things that if you know more than your audience,
a kusan kullun akwai wani abin da ka sani fiye da waɗanda kake wa koyarwa.
There's always things you don't talk about.
Akwai wasu abubuwan da ba tilas ne ka faɗa ba.
It doesn't make them not true.
Domin ba za su fahimta ba.
Makes them not appropriate for that audience.
Domin su waɗanda kake wa koyarwa din ba za su fahimta ba.
That's why context of the book matters.
Shi yasa kusan kowane littafi muga asuwa ake koyarwa.
The purpose of the book matters.
Da dalilin da aka rubuta wannan takarda ko littafi.
So let me talk about another idea.
Bari mu magana akan wani abu daban.
Which is when you read scripture.
Duk lokacin da ka karanta littafi mai tsarki.
You read it at different levels.
Akwai matakai daban-daban.
For instance,
misali,
from Numbers 14.
Littafin Kidaya.
Let's start it back in 13. Numbers 13.
Littafin Kidaya sura 13.
Numbers 13.
Kidaya sura 13. Littafin Kidaya.
Is where they send the spies into the promised land.
Lokacin da aka aika ƴan leƙen asiri a ƙasa.
And the spies come back.
Da suka dawo.
10 of them say.
Goma daga cikin su suka ce.
Verse 27.
Wato muna aya 27.
They told him and said,
suka ce,
we went into the land where you sent us.
Mun tafi kasar da ka aike mu.
And it truly flows with milk and honey.
Kasar tana da yalwar abinci.
And this is its fruit.
Ga kuma amfanin kasar.
Nevertheless, the people who dwell in the land are strong.
Karfafa ne.
The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. And so, basically, they're saying, don't go in. And then Caleb comes and says, it's a great land.
Caleb kuma yace kai wurin akwai gwanin ban sha'awa mai kyau ne.
And basically then the other spies respond.
Za mu ga abin da shi Caleb ya faɗa.
Say in the second half of verse 32.
Aya 32.
The land through which we have gone as spies.
Cewa ƙasar da muka shiga cikin ta.
It devours its inhabitants.
Tana da kyau kasar da muka ratsa cikin ta domin mu leka asirinta.
And all the people whom we saw in it,
kuma duk mutanen da muka gani,
are men of great stature,
mutane ne karfafa, manya-manya.
Then we saw the giants,
mun ga Anakawa.
The descendants of Anak came from the giants.
Wato mutane zuriyar Anakawa.
And we were like grasshoppers in our own
sight. Sai muka ga kanmu kaman fari.
And so we were in their sight.
So haka muke a gare su.
Then basically all Israel says, we're not going in.
Sai a karshe muka ga bani Isra'ila suka ce, to idan haka ne ba za mu iya zuwa ba.
And God is trying, or Moses is trying to stop them.
Musa yana kokarin tsayar da su daga wannan ra'ayi.
And Caleb and Joshua are trying to stop them.
Caleb da Joshua suna kokarin su karfafa su.
But they refuse.
Amma sun ki.
And so God, the glory of the Lord appeared in the tabernacle to Moses.
Yasa Allah ya bayyana ga Musa a cikin alfarwa.
Verse 11.
Sha daya a aya sha daya.
Then the Lord said to Moses.
Sai Ubangiji ya ce wa Musa.
How long will these people reject me?
Har yaushe mutanen nan za su raina ni?
How long will they not believe me?
Har yaushe za su ki gaskata da ni?
With all the signs which I have performed
on them. Ko da yake na aikata alamu a tsakiyar su.
And I will strike them.
Zan kashe su da annoba.
Pestilence.
In rabu da annoba.
And I will disinherit them.
Raba su da gadon su.
And I will make you.
Zan yi wata al'umma da kai.
A nation greater and mightier.
Wanda za ta fi su girma da iko.
Then Moses intercedes.
Amma Musa ya ce wa Ubangiji.
And then it goes on.
Za mu ci gaba da karantawa.
And it doesn't say these words. But the whole point is, God commanded them to go into the promised land. They refuse. And so God says, you'll wander for 40 years in the desert. So here's the concept of interpretation that I want you to think about. From what I just said, there's applications that everybody should understand. How are you supposed to walk? By faith and not by sight. They went and spied out the promised land. Then Israel refused to go in. Because they were walking by sight and not by sight. And then you get from the most superficial reading, you get the understanding that God judges when you walk by sight and not by faith. God judged them. And the God who is the same yesterday, today, and tomorrow still judges. And then he punishes. He still punishes. Because they wanted to walk by sight, not by faith. And it was so severe that he killed all of them except for two. That's how seriously God takes trusting him. So you can read it at that level.
So zamu iya karanta shi har bisa ga wancan matsayi na fahimtar wannan.
And that's a good level to read it at.
Wannan kuma hanya ne mafi kyau na fahimtar littafi mai tsarki.
But God meant more than that.
Amma Allah ya wuce abin da muke tunani.
In God and all his passages.
A cikin waɗannan nasoshi,
you start with the most basic reading. And say, what can I get out of this? What do I know about God from this? Right, in this case, it's very clear. You find out God hates faithlessness. What do you find out about man from this passage? Man hates to trust God.
Dan Adam yakan zama mishi da wuya ya gaskanta da Allah.
In God, for the sake of time, I skip some.
Akwai abubuwan da na dan ketara.
But God in Isaiah 14, or in Numbers 14,
idan muka dubi littafin Lissafi sura 14 nan,
he said, I released them from Egypt.
Yake na ba su yanci daga kasar Masar.
I fed them in the desert.
Na ba su abinci a cikin jeji.
They saw miracle after miracle after miracle.
Sun ga mu'jizai kala kala.
Water, wherever they went in the desert, water followed them from the rock. But yet the people, after seeing manna, every day, except the Sabbath day, and the day before they got twice as much, they saw that every single day. for over a year.
Fiye da shekara guda.
And they didn't believe.
Duk da haka ba su gaskata ba.
What does that teach you?
Menene wannan yake koya mana?
About how signs and wonders.
Me yake wannan yake koya mana akan mu'jizai?
Will cause you to believe.
Me yake koya mana akan mu'jizai? Wato mu'jizai sukan sa dan adam ya gaskanta Allah.
Signs and wonders are clearly not a way to faith.
Wato wannan yana koya mana a fili karara cewa mu'jizai ba shine hanyar da dan adam zai gaskanta da Allah ba.
They're clearly not right. The passage that's crystal clear in the
wannan a fili karara yake cewa dan adam wato mu'jiza ba ya sa dan adam ya gaskanta da Allah.
It doesn't take deep reading at all.
Ba sai kai zurfin karatu ka fahimci haka ba.
It's a superficial reading.
Ko da karatu bisa ne zaka fahimci wannan.
So you find out about man.
So za mu gane cewa dan adam
they seek after signs.
Dan adam yana ta neman mu'jiza.
But signs will never produce faith.
Amma mu'jiza ba zai taba mayar da mu mutane da suke gaskanta da Allah ba.
Is nobody
bai taba canza wani ba.
Nobody since the last Israelite that was alive leaving Egypt.
Ba taba samun mutum koda guda ba tun daga labarin Bani Isra'ila.
Has come close.
Wanda yazo kusa
to seeing the signs and wonders of Israel.
Wato babu wanda ya taba ganin mu'jiza kwatan kwatin mu'jizar da Isra'ila suka gani.
Darkness.
Duhu
that you could feel.
Duhu an taba yin duhun da har ma zaka ji shi tsagoranta a jikinka.
And the Bible says the darkness was such.
Littafi mai tsarki yake duhun yayi duhu sosai.
That no one moved for 3 days.
Cewa an yi kwanaki uku ba wanda ya motsa nan da can.
Except in the houses of Israel.
Yawa sai dai kuwa inda Bani Isra'ila suke zama a Goshen.
There was light there.
Akwai haske a Goshen.
And that's one of the 10 signs.
Wannan akwai koda babu dakika guda daya.
There have never been signs done.
Suna kallon wannan abun.
Like there were to these people.
Wato waɗannan mutane duk sun ga wannan mu'jiza.
Signs will never produce.
Wato abin da yake ugarin faɗa cewa mu'jiza bai taba kawo mutum ga gaskatawa ga Allah ba.
So this is just the most superficial reading of the
wannan karatu bisa kawai muka yi.
But then we go deeper.
Amma idan muka shiga da zurfi
and we look at where this passage is referenced.
Idan muka shiga da zurfi cikin wannan nassi da muka karanta.
And understand God references passages.
Muka fahimci me Allah ke faɗa.
Not just so we can understand those passages.
Saboda mu fahimci waɗannan nassoshi.
But so that we recognize
saboda mu fahimta
there's the shallow interpretation
akwai fasara na bisa
and then there's deeper interpretation
akwai kuma fasara na zurfi
and then there's deeper interpretation
akwai kuma na zurfi har yanzu
and then there's deeper interpretation
akwai kuma na zurfi har yanzu.
You can study the word of God.
Za mu iya karanta maganar Allah.
And meditate on it day and night.
Mu yi ta bumbuni akai dare da rana.
Like David did.
Kamar yadda Annabi Dawuda yayi.
And you can get deeper and deeper.
Kuma za mu yi ta shiga da zurfi cike da fahimi.
So you're like David is.
Idan kamar yadda Annabi Dawuda yayi.
In Psalm 119.
A Zabura ta 119.
Where he says, I'm wiser than all my teachers.
Yawa a Zabura ta 119 za mu ga misalin shi.
But even with all the wisdom.
Amma duk da hikiman shi.
That you can have.
Duk da hikiman da za mu kasance da shi.
There's still more there.
Har yanzu a wurin za mu rika shiga da zurfi.
So don't think just because that superficial reading.
So kada mu yi tunani cewa idan mun yi karatu bisa.
Tells you so much about what God is like.
Kada mu dauka cewa karatun mu bisa zai iya bamu zurfin fahimtar me Allah ke faɗa.
What man is like.
Ko kuma wane ne dan adam?
And I forgot an important one.
Yawa bari akwai ɗaya da na manta da ke da muhimmanci.
Which is and then what man is supposed to do.
Wato abin da mutum ya kamata ya yi.
Because 2 Timothy 3.
Timotheus ta biyu sura uku. Idan muka je Timotheus ta biyu
16 and 17.
Aya 17.
All scripture is given.
Maganar Allah na cewa wato daga aya 16 kenan kowanne nasihi hurare ne
by inspiration of God.
Hurare na Allah.
And is profitable for doctrine, for
my amfani ne kuma wajen koyarwa da tsawatarwa,
for correction, for instruction,
da gyaran hali da kuma tarbiyar aikin adalci,
for instruction, righteousness,
domin bawan Allah ya zama cikakke,
that the man of God may be equipped, complete,
domin bawan Allah ya zama cikakke, shiryayye sosai,
thoroughly equipped,
ga kowane kyakkyawan aiki,
for every good work.
Domin kowane kyakkyawar aiki.
So whenever we read a passage of scripture,
so duk lokacin da muka ruski ko kuma muka shiga karatun littafin zai,
you haven't done the most superficial reading,
akwai karatu na busa busa,
of it until you can understand,
yadda zamu fahimta,
what am I supposed to do because of this passage.
Kullum mu yi wa kanmu tambaye mu me ya kamata in yi da wannan nasi.
The passage of Numbers.
Kamar yadda muka yi karatu a littafin Ƙidaya.
Very clear.
A fili yake.
If you don't want God's wrath upon you,
idan dai ba ma son hukuncin Allah a bisa mu,
you must walk by faith.
Dole mu yi tafiya bisa ga ban gaskiya.
And not by sight.
Ba bisa ga gani ba, ganin ido ba.
If God tells you,
idan Allah ya faɗa mana,
something is good,
idan Allah ya faɗa mana wani abu cewa wannan yana da kyau,
don't trust your own opinion,
kada mu jingina ga namu fahimi,
over God's,
mu ajiye na Allah a gefe, kada mu ajiye na Allah a gefe,
don't trust your own opinion over God's,
kada kullum mu dogara ga namu fahimi.
So every reading of scripture,
so kowace nazarin littafi mai tsarki ko karatun littafi mai tsarki,
should be showing us who God is,
sai mu ga me Allah ke fada, ba menene ra'ayinmu ba, me Allah ke fada game da shi kanshi, me Allah ke fada game da mu ƴan adam.
But the most important one,
amma abin da yafi muhimmanci anan shine,
is what we should do about it,
menene za mu yi da wannan nasi.
And so Paul, excuse me, David,
shi annabi Dauda,
takes that passage,
ya dauki wannan nasi,
and he takes it to a deeper level.
Ya dauki wannan nasi ya shiga zurfi sosai a ciki. Zabura ta 95.
People love to sing the first part, and I'm just going to say it. I'm not going to sing it again. Oh, come let us worship and bow down.
Ku zo mu yabo Ubangiji.
Let us kneel before the Lord our Maker.
Mu raira waka domin farin ciki ga mai kiyaye mu.
For he is our God.
Da mai ceton mu.
And we are the people of his pasture.
Mu jama'ar sa ne.
The sheep of his hand.
Mu jama'ar sa ne.
The context of that,
wato abun da ke cikin wannan nasi,
is about explaining,
yana akan bayana,
what happened when they refused to go into the promised land.
Wannan yana bayani ne akan menene ya faru lokacin da suka ki su shiga kasar alkawari.
You're saying he's our God.
Yana cewa shi Allah mu ne.
We love to worship.
Mukan so mu yi sujada.
We love to go to church.
Mukan so mu je masujada.
We love to sing songs of praise.
Mukan so mu yi waƙoƙi.
Just like so many Nigerian churches.
Daidai da yawancin ikkilisiyoyin mu na Nigeria.
But that's not what David is saying.
Ba shi da abin da Dauda yake faɗa ba.
He's not saying that's wonderful.
Ba abin da yake faɗa ba kenan.
He's saying,
yana cewa,
make sure you're not like Israel.
Ku tabbata kada ku zama kaman bani Isra'ila.
Today,
a yau,
if you will hear his voice,
idan za ku saurari muryarsa,
do not harden your heart,
kada ku taurare zukatanku,
as in the rebellion,
kamar yadda suka yi,
as in the day of trial in the wilderness,
a lokacin da suka gwada Allah,
when your fathers tested me,
yadda lokacin da iyaye suka gwada Allah,
they tried me,
sun gwada Allah,
though they saw the work,
duk da dai sun ga mu'jizai,
for 40 years I was grieved,
a shekaru 47 sun ga mu'jizai da na aikata,
and said it is a people,
amma yake wayannan mutane ne,
who go astray in their hearts,
wadanda suna da taurin zuciya,
they do not know my way,
basu san tafarki na ba,
so I swore in my wrath,
sai na rantse cikin fushina,
they shall not enter my realm,
ba za su shiga kasar alkawari ba.
So David says,
annabi Dauda na cewa,
there is the reading about the people, people at that time.
Akwai wannan fahimtar jama'ar a wancan lokaci.
But there is a reading that's about a congregation at any time.
Bisa ga wannan karatu kuma akwai akan jama'ar Isra'ila akan kowane lokaci. Wato za mu yi fassarar mu ga ma'anar shi a kowane lokaci.
You can always have a group of people.
A kusan kullun za mu iya zama da jama'a.
That look like they're worshiping God.
Wanda suna nan kaman masu yi wa Allah sujada.
That are singing.
Suna waƙe-waƙe.
Come let us worship and bow down.
Suna cewa ku zo mu yi sujada.
But their hearts are far from him.
Amma zukatansu na nesa da Allah.
So he says,
abinda yake cewa,
that you're in rebellion to God.
Cewa kuna wa Allah taurin kai, tawaye.
If you won't do what he says,
idan dai ba za ku yi abinda ya fara ba.
He goes, here's why.
Ga dalilin da
the Israelites refused to go in.
Ga dalilai da suka sa Isra'ila sun kasa shiga kasan alkawari.
Because they hardened their hearts.
Domin sun taurare zukatansu.
He said there could be any congregation.
Wato ma'anan za iya samun kowane rukunin taro.
Any group of people.
Kowane group, I mean rukunin jama'a.
That loves to sing.
Da sukan so su raira waƙoƙi.
Loves to sing praises to God.
Sukan so su raira waƙoƙi na yabo ga Allah.
But refuses to keep his commandments.
Amma kuma suka kiwa suka yi taurin kai suka ki biyayya da maganarsa.
And you can go, oh, that's a church.
Za mu iya zuwa ecclesia church wato kenan.
And God goes, no, they're like Israel.
Allah kuma zai iya faɗa cewa waɗannan rukunin mutane suna nan daidai da bani Isra'ila.
We've talked a lot.
Mun yi magana da yawa.
About women speaking in church.
Mun yi magana da yawa akan matsayin mata, wato matsayin wa'azin mata a ecclesia.
And how God says crystal clear.
Kuma mun ga yadda Allah ya faɗa a fili ƙarara.
Anybody who handles scripture properly.
Duk wanda ya fassara littafi mai tsarki bisa ga yadda take.
Anybody who wants to hear what God says to them.
Duk wanda yana so da gaske ya san menene Allah ke faɗa.
Rather than forcing their opinion into the mouth of God.
Ba lallai shi ya cusa ra'ayin shi cikin littafi mai tsarki ba.
Because women are not to teach.
A filin ba a yarda mata su yi koyarwa.
Or have authority over men.
Ko kuma su zama da iko akan maza ba.
Women are not to speak in church, for it is a shame.
Manzo Bulus ya ce ba a yarda mata su yi magana a su yi koyarwa cikin ecclesia ba domin abun kunya ne.
But I say that.
Amma na ce.
We get questions.
Amma na ce.
Should a woman really resign?
Ko mace ya kamata ta sauka daga matsayinta?
She's a bishop in the church.
Wato tana matsayin bishop a ecclesia.
And David says from the passage of Numbers.
Dauda yace daga tun daga farko.
You're supposed to understand.
Ya kamata ku fahimta.
You're testing God.
Ku gaskanta da maganar Allah.
You're saying.
Muna cewa.
God, are you really going to destroy us?
Cewa Allah zai hallaka mu.
When God says do this.
Duk lokacin da Allah ya ce ku yi kaza.
Have your women stay silent in church.
Duk maganar da lokacin da Allah ya yi magana game da matsayin mata a ecclesia.
And you go.
Kuma mun sani.
No.
Kuma sai muka ce ba lallai ba.
He can't mean that.
Ba zai zama haka ba.
You're testing God.
Wannan ya kasance ba mu gaskata da Allah ba kenan.
And David goes.
David ya ci gaba da cewa,
don't be like Israel.
Kada ku zama kamar bani Isra'ila.